الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي شاشدة رمضان هجرة دبودة داري حدود أربعين شدة يدا شدة شاشدة غوطة أمكو شكرة تدبودة دا شرين دبيا دامو چكا بدا تفسير سورة الشورى أيو دقا آية تقو مشابه إن شاء الله كراتم من أيو لنا دوكد بياني أكن شر حسدة الله كتريم له مقاليد السماوات
والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
والله هنا بيان دان ادم يركا ميكا بوكاتا سغاريش shine yace lahu maqalidus samawati wal ardi domin ragamar komai dake samai da kasa yana wurin Allah ragamar komi dake samai da kasa yana wurin Allah idan aka ce azimatul umur shi ake nufi da maqalid azimatul umur fi samawati wal ardi kulluha biyadillahi azza wa jalla ragamar dukkan al'amura waɗanda ke tsakanin sama da ƙasa suna hannun Allah asali kalmar ana an dauko ta ga qiladatul ba'ir qilada rataya wanda ake samu rakumi li'annaha tajurruha li'annaka tajurruha biha zaka ana saka ma rakumi rataya sai a ringa tunta da shi wannan shi ake cewa shi ake cewa qilada wanda jam'unsa shine maqalidu amma zaka ga kamar malaman tafsiri suka yawaita sanya mabudi to wannan fassara ce da aka yi ta ma'ana amma hakikanin kalmar maqalidu ma'ananta ragama ne wato kowane abu akwai tsarin da Allah yanda ake jansa yanda ake gudanar da shi ita wannan aya tana fassara cewar Allah mudabbirul umuri ne tadbirul umur yaya Allah yake gudanar da halittun samai da ƙasa to shine Allah yake tabbatar mana yana da maqalid maqalid shine ragamar da ake gudanar da mulkin komai duk abin da ka sani sama da ƙasa komai yana da nashi ragama akwai tsarin da Allah yayi wanda yake gudanar da shi to saboda haka hatta dukiya tana hannun Allah sarrafa dukiya gudanar da ita yana wurin Allah shine yasa yace yabsutur rizqa liman yasha yana shimfida arziki ga wanda yaso wa yaqdiru kuma Allah yakan hana arzikin ga wanda yaso innahu bi kulli shay'in alim, Allah masani ne game da dukkan komai. Ba shakka wannan ke nuna cewar babu wani abin da Allah baya sarrafa shi a tsakanin sama da ƙasa. Duk abin da ka sani da wanda ba ka sani ba, Allah madaukaki shike gudanar da shi. Wannan kalmar ta zo sau biyu a cikin Alkur'ani, kamar yadda Allah ya kawo ta nan, haka kuma ya kawo ta a suratul Zumar wanda mun karanta ta a baya, aya ta 63. A can yace lahu maqalidus samawati wal ardi, ragamar gudanar da al’amuran sammai da ƙasa suna wurin Allah. Sai yace wallazina kafaru bi ayatillah ulaika humul khasirun, waɗanda suka kafirce mu ayoyin Allah waɗannan su ne masu hasara. To kaga nan Allah yana tabbatar mana babu abin da ya gagare shi, kuma yana kwadaitar da mu mu rika miƙa damuwar mu gare shi. Allah ka samu iya mu rika miƙa damuwar mu gare shi, domin dukiya tana hannunsa. Yaya ake azurta mutane, yaya ake a talauta mutane, wani aikin Allah shi ne ma'anar maqalidu. Yaya ake a bada mulki, yaya ake a karɓa mulki, yaya ake a bada haihuwa, yaya ake a karɓe haihuwa da rayawa da kashewa, wannan duk na Allah ne. Ke sa ya ce maqalidu. Maqalidu shi ne azimmatul umuri, ragamar da Allah yake gudanar da al’amuran duniya gaba ɗaya, kowane da tsarinsa, to kuma yana wurin Allah. To kaga Allah yana kwatantar da mu, mu yarda da shi, mu miƙa damuwarmu gare shi, mu riƙa miƙa damuwoyinmu ga Allah. Babu wanda ya cancanta a kai kuka gare shi fiye da Allah. Allah ka yayi mana damuwa. To sai ya bayyana wata falala da ya yi mana mu mabiyan Annabi Muhammad. Me ya ce?
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
Wanda magana ce da Allah yake yi ga mabiyan Annabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi, yace shara'a lakum min ad-dini, shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka. Magana guda biyu ce Allah ya yi anan. Na farko yace ya shara'anta mana kasashen ad-dini, addinin da ya bamu, ma wasa bihi nuhan, irin addinin da Allah ya wasiya Annabi Nuhu, ya bar wasiya da shi kenan. Ma wasa bihi nuhan, abin da ya wasiya ga Nuhu. Wallazi auhayna ilayka, nabiyusu shi ne Qur'ani da aka ba mu Annabi Muhammad. Kaga addininmu yana da asali, sannan kuma ga Alƙur'anin da Allah ya ba mu Annabi. To sannan sai ya koma baya da yake yana magana akan wasiyar da aka yi ma Annabi Nuhu. Idan akwai wata wasiya da aka yi ta sashin addini bai wuce addinin Islam ba, sai Allah ya ce wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ko abinda Allah ya yi wasicinsa ga Annabi Ibrahim da Annabi Musa da Annabi Isa, to kaga an kirga waɗannan manzanni, wasicin Allah gare su shi ne wasicin Allah gare mu. Shi yasa ya ce shara'a lakum min ad-dini, Allah ya shar'anta mana ta sashin addini. To fa irin abinda Allah ya wasiyarsa ga Annabi Nuhu, Annabi Ibrahim, Annabi Musa, Annabi Isa, baya ga cewar ya ba mu Annabi Muhammad Al-Qur'ani. Shi yasa ya ce wallazi auhayna ilayka, kaga abubuwa guda biyu. To menene Allah ya yi wasici ga waɗancan manzanni? An aqimu ad-dina, shi ne ku tsaida addini, wala tatafarraqu fihi, kar ku yadda ku rarraba, kar ku yadda kawunan ku su rabu game da addinin Allah. Me dalili? Saboda at-tafarruqu sababun lil halaki, in dai za a rabu to za a halaka. in dai za a rabu to za a halaka. Wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke gargadin musulmi akan su haɗa kawunansu. Duk abin da zai iya kawo baraka ayi kokarin a ga an hana sai dai in ya zama dole don babu makawa. Idan Allah ya kaddara abu babu wanda isa ya kawo da shi. Amma abin da yake karantar da mu rabuwan kai ba shi da kyau. Ai in ka lura da abin da Allah ya faɗa a nan an aqimud dina wala tatafarraqu fihi ku tsayar da addini kada ku rarrabu game da wato a cikin addini ya wannan yake nuna rabuwan kai abu ne mai tsanani a wurin Allah Allah bai san rabuwan kai kuma wasiyyar da yayi ma annabi Nuhu kenan annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa alaihi musallatu wassalam to shine yake cewa wannan addinin da ya bamu mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma fa mu rike wannan wasiya kaga kenan mu riko da addinin Allah kar mu rarrabu a cikin sa to sai Allah yake gaya mana abinda ba mu sani ba kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilai abinda kuke kiran kafirai zuwa gare shi dinnan abu ne mai girma a wajen kafirai wato kuna cewa kafirai ku zo ga tauhidin Allah ku kadaita Allah ku yadda akwai Allah ku bi annabi Muhammad wato kiran da musulmai suke ma kafirai wannan kiran yana da girma a wurin su wato ba sa so shine sai Allah ya ce Allahu yattabi ilayhi man yasha shi Allah yana zaben wanda ya so ne daga cikin bayinsa saboda haka in kaga ka shiryu zaben Allah Allah ka shirye mu wa yahdi ilayhi man yunib Allah yana zaben wanda ya so ya shiryar da wanda ya tuba saboda haka kaga bai ce wanda ya so kawai ba sai yake nuna maka kofar tuba ta fi fadi kamar Allah yana nuna cewar kofar tuba ta fi kofar shiriya fadi dan haka maimakon ya ce Allahu yattabi ilayhi man yasha'u wa man yunibu sai ya ce wa yahdi ilayhi man yunibu Allah yana shiryar da duk mutumin da ya tuba saboda ka in ka tuba Allah zai gafarta ma Allah zai shiryar da kai sau nawa aka samu mutanen banza waɗanda Allah ya shirye su akwai abubuwa guda biyu a nan na ɗaya Allah yana mana bayani game da falalar da ya mana dangane da shari'a me yake nufi da shari'a don ka ji yana cewa shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan Allah ya shar'anta muku kalmata ya shar'anta muku tana fitar da ma'anar shari'a a littafin fatawar lajina a mujallar na biyu shafin 219 za ka ga abinda malamai suka ce ash-shari'atu hiya ma anzalallahu bihi kutubahu abinda ake cewa shari'a shine abinda Allah ya saukar da littafi ya karantar kaga ya saukar da alqur'ani wa arsala bihi rusulahu ila an-nas Allah ya aiko manzanninsa da shari'a zuwa ga mutane li yaqumu bihi ala wajhi ta'budu bihi lillah saboda haka manzanni suke zuwa da shari'a saboda me abi shari'ar abauta ma Allah ibtiga al-qurba ilayhi bihi babu yanda za a yi dan adam ya kusanci Allah sai ta hanyar shari'a wufqa ma amarahum bihi wufqa ma amaratuhum bihi rusuluhum daidai da yadda manzanni suka karantar ita ko shari'a din kowane manzo da irin shari'ar da Allah yake bashi saboda ka kaga anan Allah ya tabbatar mana shari'ar da ya ba mu annabi Muhammad shari'a ce mai darajar gaske shari'a ce mai darajar gaske Ibn Taymiya a littafin Majmu'u Fatawa wannan ya zo a mujallar na 19 shafin 309 yace haqiqatu shari'a haqiqanin abinda ake nufi da shari'a ittiba'ur rusul shine abi manzannin Allah kaga inda zaka bi annabi Muhammad ka bi shari'a wa dukhulu tahta ta'ati me zama ka shiga karkashin biyayya ga manzo ba ka da zabi to wannan shi ake nufi da shari'a kama anna al-khuruj anha khurujun an ta'ati ar-rusul idan aka ce wane ya bar shari'a kamar ka ce wane ya bar biyayya ga manzon Allah wane yana bin shari'a sau da kafa wane yana bin manzon Allah sau da kafa saboda ka asali ma'anar shari'a shine biyayya ga manzannin Allah ta'atur rusul هي دين الله سودا كاي ومن زو بييا شيني ريكو ده ادينن الله تبارك وتعالى to haka nan ibnu hazmi akwai littafin da ya rubuta musamman saboda tsara dokoki na shari'a wanda ake kira al-ikam fi usul al-ahkam littafin usul yana mutallan na farko shafi na 46 sai da ya kafa hujja da wannan aya saboda ita wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke fassara mana ma'anan shari'a yace ash-shari'atu hiya ma shara'ahu Allah ta'ala ai kaji an ce shara'a lakum Allah ya shar'anta muku saboda ka shari'a ita ce abinda Allah ya shar'anta yace ayi ko a bari shine shar'antawa ta yaya Allah yake shar'antawa sai ce ala lisani nabiyyihi akan harshen annabin sa Muhammad ce diyana yace to idan aka shar'anta wani abu akan harshen manzon Allah wannan shine ya tabbata addini وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبلكم حكا نمان زنن دا الله يأيكو كافين زوان النبي محمد حكا نمان زنن دا الله يأيكو أبين دا الله يشار أن تأكان هرسونا سو ونشي أكي جيم الشريعة تسيك فهجا دا إتوانا آية ابن حزمي الاتافن الاحكام في أصول الأحكام تو أبو نبيو قمير إتوانا آية هريا زو babu shakka wannan umarni na Allah yana daga cikin falalar da Allah ya yi ma al'umar annabi Muhammad wannan umarni ayin ka lura shara'a lakum Allah ya yi shari'a domin ku kaga kenan yana magana ne da ku shari'ar da Allah ya mana ba karuwar falala ba ce saboda haka yasa Ibn al-Qayyim Jawziya da ya rubuta littafin Zadul Ma'ad a farkon littafin abin da ya fara magana a kansa kenan farkon zadun ma'ad za ka gani daga mujalla na farko har zuwa shafi na 44 sai ya ce in ka lura shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da zaɓi cikin al'amuransa Allah yana da zaɓi da ya tashi bayani sai ya ce wa kadhalika ikhtiyaruhu subhanahu lil anbiya hatta annabawan akwai zaɓin da Allah ya yi min waladi adama alaihi musallam ba kowane mutum ake zabansa ya zama annabi ba ba kowane mutum bane wanda in ka dubi alqur'ani zaka gane mutane ne wadanda Allah ya san darajar su ba kananan mutane bane daga cikin su Allah yake zaba ya bada manzanci annabawan gaba daya bayan annabawan gaba dayan su fa sai ce ikhtiyaruhu lirrusuli a cikin annabawan sai Allah ya zabi manzanni kaga akwai annabawa daga cikin annabawa sai aka zabo manzanni saboda ka manzo yana gaba da annabin Allah shi kuma manzon darajarsa ta fita annabi darajar manzo ta fita annabi bayan an zabi manzannin gaba daya wanda Allah kada ya san yawan su bayan an zabi manzanni gaba daya sai ya ce ikhtiyaruhu ulil azmi min sai Allah ya darji guda biyar daga cikin waɗannan su ake kira ulul azmi wa hum khamsatun waɗannan manzanni guda biyar ne al mazkuruna Allah ya ambace su a surori guda biyu da suratul ahzabi da suratul shura nan ne inda Allah ya bayyana manzannin da suka fi daraja a suratul ahzabi inda Allah ya ce wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum kaga sai da aka yi magana akan annabawa sannan sai Allah ya ware daga annabawan wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam kaga an ware su sannan sai Allah ya ce wa akhazna minhum misaqan galiba nan Allah ya kirga waɗannan manzanni guda biyar ya fara da annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
wa minka sannan aka kawo annabi Nuhu wanda yake nuna darajar manzon Allah in aka dawo suratul shura fa wannan ayar da muka karanta Ibn Qayyim Jawziya ya ce ga abin da Allah ya ce shara'a lakum min ad-dini addinin da Allah ya ba ku ya kuma soyayya manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
ya kuma biyan annabi Muhammad addinin da Allah ya ba ku ba fa addini karami bane ba fa irin addinin da aka bama annabawa bane kai manzannin ma ba kananan manzanni ba ba fa kananan manzo kaga kenan shari'ar da Allah ya bamu wallahi shari'a ce mafi daraja a duniya saboda haka yasa yace shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan sannan sai yace walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa darajar musuluncin da Allah ya bamu annabi muhammad
sallallahu alaihi
shari'a da Allah ya bamu al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam darajarta tana darajar ulul azmi minar rusul manyan manzannin Allah da Allah ya saukar saboda haka sai yace wa min hadha ikhtiyaruhu subhanahu saboda haka yasa da yake Allah ya san kyautar da zai wa al'umar annabi muhammad babu kyautar da tafi wannan ita ce shari'a ta karshe saboda haka sai Allah yace to a zamanin farko ya zabi zuriyar banu isra'il yaran annabi ishaqa amma a zamanin karshe Allah yace ikhtiyaruhu subhanahu liwaladi isma'il min ajnasi bani adam wannan zabi na Allah ya koma ga ƴaƴan annabi isma'il kaga shi manzon Allah kuma ya fito ne karkashin zuriyar annabi isma'il alaihi salam to don haka zaka ga duk wani malami sunna ya tabbatar wannan ayar tana magana akan ulul azmi minar rusuli kuma Allah yana magana ne da mabiyar manzo cewa ya ba su shari'a irin shari'ar da ya ba ma mafi girman manzannin Allah wannan magana ma Ibn Taymiyyah ya yi irin ta a cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 11 shafin 161 yace wa afdalu awliya'illah saboda ka in kana neman waliyan Allah ya kirga darajar mutane ya kirga darajar mutane da farko mutane gaba daya sai Allah ya zabuwa ya zabu waliyai shi yasa ake cewa masoyi masoyin Allah shine mutumin kwarai wanda baya fasikanci to idan mutum yana cikin waliyan Allah to yana cikin wadanda Allah ya zaba a the lowest level a ƙasa to sai yace bayan an zabe ka idan Allah ya zabe ka cikin jama'a kuru ga magari kamar yanda muke tafiya muke zama muke walwala to sai Allah yace na zabuwa ne to da wannan lokaci ka zama waliyi waliyin Allah ma'anar masoyin Allah wannan shine mataki na farko to sai yace idan aka zo cikin waliyan Allah kuma fa to zabi da Allah zai saki shine annabin Allah idan aka samu waliye masoya Allah sai Allah ya ce to sai a dube su waye wanda ya fi daraja a cikin su sai Allah ya cire ce to wannan annabi ne to idan aka tara annabawan su ma kuma sai Allah ya dubi waye fi daraja a cikin su sai ya ce afdalu anbiya'ihi humul mursaluna saboda haka da aka tara annabawa sai aka ga ai manzo Allah yana so ya bada sako to yanzu a cikin annabawa za a ciro daga cikin annabawa saboda suna da daraja masu gaskiya ne masu amana masu imani saboda haka sai Allah ya ciro manzo daga cikin annabawa so ka duba darajar manzo kaga manzo yafi waliyi yafi annabi to idan aka zabi manzanni gaba daya sai ya ce afdalul mursalina daga cikin manzannin kuma sai Allah ya ce to ina so in zabi wasu har yanzu ina so in zabi wasu waɗanda suka fi daraja duk manzannin da na aiko a doron ƙasa sai ya ce to su ne ulul azmi su ne fa Allah yake ce ma annabi Muhammad ya koyi da su kai koyi da ulul azmi Allah bai ce wa annabi Muhammad ya koyi da wanda ya kasa ulul azmi saboda kai sai Allah yake cewa wala takun ka sahibil huti ai baya cikin su amma ulul azmi su ne waɗanda ake cewa manzon Allah kai koyi da su to sai ya ce ulul azmi minar rusuli kuwa ka gan su Allah ya kirga Nuhun Ibrahim Musa Isa Muhammad shi yasa Allah ya kawo anan shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi ga kuma ayat da muka karanta ta suratul ahzabi wa idha akhadna min an-nabiyyina mithaqahum wadannan ayoyi guda biyu su ne suke tabbatar da manzanni da suka fi daraja to sai Ibn Taymiyyah yace bayan kuma Allah ya zabi guda biyar manzannin da suka fi daraja a duniya sai Allah yace ina son in zabi guda ɗaya da yafi kowa Allah ya ce ina son zaɓi manzo daga cikin ulul azmi wanda yafi kowa. To shine sai Ibn Taymiyyah yace afdalu ulul azmi wanda yafi daraja daga cikin ulul azmi sai yace Muhammadu
sallallahu
alaihi wasallam. Saboda Muhammad kenan. Daga nan fa Ibn Taymiyyah ya dinga yabon manzon Allah yace khatamun nabiyina kaga cikon annabawa imamul muttaqina jagoran masu tsoron Allah sayyidu waladi adama shugaban yan adam imamul anbiya limamin annabawa izajtama'u lokacin da annabawa suka hadu kai idan annabawa sun hadu ma khatibuhum idza wafadu idan an hadu a gaban Allah babu mai iya magana sai manzon Allah sai yace sahibul maqamil mahmudi wanda yake da muqami na yabo allazi yagbituhu bihi alawwaluna walakhiruna wanda mutanen farko da mutanen karshe sai sun yi sha'awar matsayin manzon Allah a ranar kiyama to kaga kenan idan ana maganar wanda ya fi daraja a duniya babu kamar annabin mu wallahi mai wa Allah godiya saboda kai sa mu din ma da Allah ya tashi bayanin shari'a sai ya nuna mana kyautar da ya mana shari'ar da aka ba mu ba irin ta annabi Yunus bace ba irin ta annabi Sulaiman bane shari'a ce wanda Allah ya ba mu mafi daraja a duniya ba taba saukar da shari'a irin ta ba saboda haka da aka tashi magana game da wannan shari'ar saboda mu gane darajar wannan shari'a wasiyar da aka yi mana ita ce Allah ya yi ma waɗancan manzanni me wasiyar da aka yi mana wannan wasiya Allah ya yi ta ga annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad ka sake duba ayar za ka ga wannan wasiya an aqimu dina wala tatafarraqu fi ku tsayar da addinin nan kar ku yadda ku rarraba ta tare da wannan addini saboda haka in kana musulmi duk abin da zai kawo rabuwan kai kar ka so shi duk iya yadda za a yi a magance baraka kai iya kokarinka kar ka yadda a samu rabuwa sai idan ya zama dole wannan ko babu makawa saboda Allah ya riga ya faɗa babu makawa amma wannan wasiyar da Allah ya wa waɗancan manzanni ita ce ya mana saboda ka iya kokarin musulmi ya tabbata kawuna mu suna haɗe to saboda haka sai Allah ya koma baya dan ya gaya mana abin da ya faru me yace
wa ma tafarraqu illa min ba'd ma ja'ahum al-'ilm baghyan bainahum walawla kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqdiya bainahum وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ
sai Allah madaukaki ya bayyana mana ita wannan wasiya da ya mana cewa kar mu rarragu to zaka ce ai wadancan masu rarragu mutanen annabi Nuhu an samu rabuwa mutanen annabi Ibrahim mutanen misali zaka iya bada misali da Bani Isra'ila mabiyan annabi Musa sai Allah ya ce ma tafarraqu su din ma basu rabu ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai da ilimi ya zo gare su Allah ya gaya musu baya son rabuwa ya faɗa musu kar su yadda su rarrabu akan al'amarin addini amma son rabu sai Allah ya ce me ya faru bagayan bainahum saboda hasada saboda kyashi saboda mugunta shikenan suka rarrabu ashe kaga rabuwar da ake a bar addini da gangan ake ba wai ba sani bane an sani me ya musabbabi Allah madaukaki ya ce mugunta mugunta tana sa mutane wallahi su rabu da Allah mugunta tana sawa to sai Allah ya ce walaula kalimatun sabaqan min rabbika ila ajalin musamma in ba dan kalmar da Allah ya yi na alkawari wanda wannan alkawari ya riga ya gabata a wurin sa Allah ya yi alkawari zai jinkirta duniya ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci da ya masa iyaka shine al-mahdud wallahi in ba dan haka ba laqubiya bainahum da Allah ya hukunci tun daga duniya saboda kai idan mutum ya saba ma wani take Allah zai bayyana mai gaskiya to amma Allah ya riga ya alkawari akwai ranar da za a bayyana gaskiyar sai ya ce to wa innal ladina ursul kitaba min ba'dihim wadancan manzanni da aka kirga su dinnan ai kaga kowane ya bar littafi wadanda ya bar ma littafin kaga sun gaji littafi wadannan mabiyan manzanni da suka yi ta gadon littafi min ba'dihim a bayan su ga littafin a hannun su amma Allah ya ce duk da haka la fi shakkin minhum ri suna shakka game da shi shakka mai sanya kokonto ga littafi annabi ya zo kafin ya tafi ya bar wannan littafi amma abin mamaki ga littafin a hannuwansu amma kuma kawunan nasu sauraku saboda haka suna shakka mujibin lil'irtiyab wanda shakkan nan shi yake wajabta samuwar kokonto gare su don haka zaka ga littafin an samu sabani a kan shi in ka dubi bible zaka ga ba ɗaya ba ne ga wannan ga wannan ga wannan kuma akwai wanda kristan da bai yarda da wancan bible din ba so su ya su ga littafin an bar musu amma sai zama suna ma shakkan littafin domin idan aka ce bible yana da nau'uka daban-daban to kirista wanne zai yarda da shi kaga dole zai zama yana shakka ko wanda kake rike da shi din sai kai kokonto akai to akwai kuma wanda ke ganin ƙarshen wannan ayar tana magana ne game da Musa ta zuwan Annabi Muhammad misali shine wa innal ladina ursil kitaba wadanda aka basu gadon littafi ahlul kitabi ai Allah ya rubuta cewar zai aiko Annabi Muhammad a cikin littafi ya riga ya rubuta to amma da Annabi ya zo fa sun karanta alamomin sai zama lafi shakkin minhu suna shakka game da shi Annabi Muhammad muribun wanda ke sa musu kokonton gaskiyan shi me Allah yake tabbatar mana a wannan aya kaga dai ya gaya mana girman kyautar da ya bamu na shari'a da ya bamu saboda haka yayi mana wasiya irin wacce aka yi ma annabawan farko me ya wasiyar Allah mu yi riko da addinin Allah kar mu raraba ya bamu misalin abin da ya faru ga mutanen farko me yasa suka rarrabu sai Allah madaukake ce hasara ce to wallahi wannan idan ka dubi alqur'ani Allah ya faɗi wannan wurare daban-daban saboda haka maganar Allah guda ɗaya ce maganar Allah ɗaya ce cewa hasada tana hana haduwar kai wannan gaskiya ne misali in ka dubi suratu hud aya ta 110 Allah ya ce walaqad atayna musal kitaba mun ba mu annabi Musa littafi fahtulifa fihi sai aka yi sabani game da littafin kaga kenan at-taura da Allah ya ba mu annabi Musa ita kanta at-taura sai da aka samu sabani a kanta sai Allah ya ce walaula kalimatun sabaqan min rabbika laqudiya bainahum yanda ya fada anan haka Allah ya fada wancan gurin sai ya ce wa innahum lafi shakkin minhu murib yanda Allah ya fada yanda kaga karshen wannan aya haka karshen waccan aya ta suratul hud yazo sannan kuma haka yazo a suratu fussilat kaga wurare guda uku kenan anan suratu shura Allah ya ce wa innal ladina ursil kitaba min ba'dihim la fi shakkin minhum murib a suratu hud Allah ya ce wa laula kalimatun sabaqat min rabbika la qudiya bainahum wa innahum la fi shakkin minhum murib a suratu fussilat aya ta 45 yace wa laqad atayna musal kitaba fakhtulifa fihi nafsul aya yanda kaga aya ta 45 ta suratu fussilat haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo bayanin da yazo a baya yace wa laqad atayna musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahu innahu lafi shakkin minhu murib wanda yake tabbatar da abinda yahudawa suka koyi game da siffar annabi Muhammad al-ma'ud bihi saboda Allah ya riga ya faɗa ya saka siffofin annabi Muhammad a cikin at-taura sai suka boye me dalili al-hasad minhum saboda hasada me hasadar ya za a ce shi annabi ya fito daga larabawa bai fito daga kabilarsu ba in ka dawo suratul baqara aya ta 90 bi sa mashtaraw bihi anfusahum tirda abinda suka sai marayukansu saboda in mutun yace ba zai bi Allah ba kaga ya sai da ransa ga wuta ce tirda cinikin da suka yi marayukansu an yakfuru bima anzalallahu suki musuluncin gaba dayansa bagiyan an yi nazilallahu min fadli ala ma yasha min ibadihi, kawai saboda kyashi, saboda hasada Allah ya saukar da falalarsa ga annabi Muhammad. Saboda wannan hasada gaba ɗaya musuluncin ma su kishi, in ji Allah, sai ce to daga nan faba'u bi gababin ala gababin, sai suka ja makawunansu wani fushi akan fushin da, da can akwai fushin da Allah ya yi da su, yanzu da suka ki manzon Allah sai fushin ya dada ƙaruwa, shi yasa ake kiransu al-maghdubu alaihim. Sai Allah ya ce walil kafirina azabun muhin, kafirai suna da wata azaba mai wulakanci a ranar kiyama. Haka nan a suratul baqara din har yanzu aya ta 213 Allah ya ce wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhum bayyinat, babu waɗanda wato suka saba ma annabi Muhammad, face mutanen da dama can an riga an ba su ilimin, yasa Allah ya ce min ba'di ma ja'atuhum bayyinat, hujjoji ba ma ilimi ba, hujjoji karara sun bayyana gare su annabi Muhammad gaskiya ne, amma duk da haka Allah ya ce bagayen bayyana saboda hasada, saboda kyashi suka kiyarda da manzon Allah, to amma sai Allah ya ware wasu, yace sai dai kuma duniya ba gaba ɗayan ta bane. Fahadallahu alladhina amanu, a hakan Allah ya shiryar da masu imani, limaftalafu fihi min alhaq bi iznihi, sabanin da aka yi bai hana mutane sun gane gaskiya ba, amma da izinin Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici. A suratu Ali Imran aya ta 19 wa makhtalafa alladhina utul kitaba, wadanda aka ba su littafi ba su yi sabani ba, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, sai da ilimi ya zo gare su saboda hasada. In ka lura duk waɗannan ayoyi da muke karantawa Allah sai ce saboda hasada, baghyan bainahum, haka Allah ya dinga faɗa a cikin Alkur'ani saboda hasada da take tsakanin su. Sai Allah ya ce wa man yakfur bi ayati Allah fa inna Allah sari'ul hisab, haka nan a suratul jafiya aya ta 17 Allah ya ce famaktalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, basu sasaba makawunan su ba, basu rarraba ba, wato kawunan su bai rarrabu ba sai da ilimi ya zo gare su. Sai Allah ya ce saboda kyashi, saboda hasada, inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyama, Allah ya yi alkawari zai hukunci a tsakanin su a ranar tashin kiyama. Fi ma kanu fihi yaqtalifun, duk wani abin da suka yi sabani akai, saboda haka yasa malaman sunna suka gane hasada bala'i ne. Allah ka raba mu da ita, domin idan mutum zai kafurce ma Allah gaba ɗaya ya gwammaci ya shiga wuta saboda hasada, kai ka san hasada musiba ce. To don haka yasa idan Allah ya tashi maganar hasada ɗin baya kiranta ma da hasada, sai ya kira ta da albaghi, saboda me, wato maimakon ita kanta sai aka bayyana ta da siffanta, abinda take haifarwa. Maimakon Allah ya ce saboda hasada, sai Allah ya ce albaghi. Asali ko albaghi shine mujawazatul haddi fil itida'i wa zulmi, mutumin da zai cuci wani ya tsananta cuta da mugunta, shi ake nufi da albaghi. Inda zaka fassara albaghi da keta, mugunta, duk ɗaya ne. Saboda haka asali albaghi shine mugunta, kai ka cuci wani, kai ka wuce iyaka ta wajen wannan cutan, kamar yadda bayanin sa yazo a littafin Faidul Qadir na Al-Imam Munawi, yana mujallal na uku shafi na 352. Haka nan Al-Imam Al-Aini a littafin Umdatul Qari mujallal na 12 shafi 82, yana magana game da albaghi, yace huwal istitalatu wa zulmu, mutun ya ringa tsangwamar wani zalunci ne. Saboda haka shi ma ana kiransa albaghi, ka zalunci mutun, ka cuce shi. Haka nan in ka dubi aunul ma'bud na al-imam azim al-abadi, yace baghyul baghi huwa zulm, ai asali muguntar mugu ita ce ake kira zalunci. Saboda haka mutun ba zai zama azzalimi ba sai ya zama mugu. Me ke sa a zama mugu? Yace sababuhu al-hasad, musabbabin mugunta shine hasada. To shine Ibn Taymiyyah yake tabbatar da haka a littafin Majmu'u Fatawa ya zo a mujallar 1127 ya ce li'anna al-hasida, domin misali mai hasada mai matakin farko ya karahu awwalan fadlullahi ala zalika al-ghayb, matakin farko na sharri idan mutum yana da hasada shine zai kyamaci kyautar Allah ga dan adam. Wannan shine matakin farko. Don me Allah zai ba wani lafiya? Don me Allah zai ba mu wani kuɗi? Don me Allah zai ba mu wani kyau? Duk wata kyauta da Allah ya yi wa dan adam ana hasada akan ta. Kowace irin kyauta, matakin farko da ke nuna maka sharrin hasada shine yace yakrahu awwalan fadlullahi ala zalika al-ghayri, zaka ji baka son ni'imar da Allah ya mawani. To bayan wannan mataki na farko kenan, karka dauka tsayawa yake dan cutar hasada girma take. Sai yace thumma yantaqilu ila bughdihi, da farko ba mutumin ne baka so ba, inda zaka hadu da shi baya cikin wannan motar sai ku gaisa lafiya, amma da ka gan shi ya fito a wannan motar sai ka juya kanka, ashe ka ga motar ne baka so. To tunda motar ne baka so, ni'imar Allah ce baka so. To amma yau da gobe ka bi wannan hanya sai ka sha fito da motar ta wannan, ka bi nan ya fito da motar ta nan, to daga baya sai ya zama da shi da motar duk baka son su. To kaga abin ya rika. Matakin farko shine kin ni'imar Allah, sai ce sunna yin taqilu ila bughdihi, daga nan sai mutun ya kaura. Ba ma ni'imar Allah ce ba ya so ba, me wanda Allah ya ba wa ni'ima ba ya so. To kaga laifi ya zama biyu, Allah ya yi kyauta ba ka so, wanda Allah ya ba ma ba ka so. Duk wannan tsayar kuma ka gani alamar kana neman ka mai da ita ne akan mahaliccinka. Yace fa inna bughdal lazim yaqtadi bughdal malzumi, yace domin idan har zaka kyamaci ni'imar da Allah ya ba mutum, to dole sai an kai ga ka kyamaci wanda aka ba wa ni'ima din. Fa inna ni'matal lahi idza kanat lazima wa huwa yuhibbu zawalaha, idan Allah ya kaddara mutum zai samu wata ni'ima ya zama kai kuma kana son ya rabu da wannan ni'imar, wa hiya la tazulu, gashi kuma ni'imar ba ta rabu da shi ba, saboda kai kullun Allah kake ya rasa wannan kudin, amma duk garin Allah idan ya waye sai ya kara kudi. To kaga kenan yanda yake kara kudi kai ma da moka tana karuwa. Abghadahu wa ahabba adama wal hasadu yujibu al baghya, daga nan fa idan kaga kullun kudin na karuwa sai ka fara tunani kai yanzu ya kamata wanda ka tada wannan abu. Kaga da abun a zuciya ne, da a zuciyanka ne yanzu ka fara kokarin ka dawo da shi mahanunka, za ka dau mataki yanda wannan ni'imar dai za a daina ganinta. To inda muguntar ya faro kenan, amma hasadar ita ce ta kirkiro muguntar. Shine sai ya ce wal hasadu yujibul baghya, hasada ita ke samar da mugunta. Wannan shine abinda Allah ya faɗa, sai ya bada hujja da wannan ayat da muka karanta. Innahu mukhtalafu, yace min ba'di ma annahum ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum, abinda ya kawo sabanin ahlul kitabi wato shine mugunta da ta samu gare su bayan ilimi ya zo gare su. Falam yakun ikhtilafuhum li adam al-ilmi, kaga kenan sabanin ahlul kitabi ba wai dan ba su da ilimi bane, bal alimul haqqa, sun san gaskiya, walakin baga ba'dhum ala ba'd, sai dai sashi na mugunta ka sashi, kama ya bugil hasidu alal mahsudi, kamar yanda mai hasada yake mugunta ga wanda yake wa hasada. To kaga wannan shi yasa Allah yake gargadin mu kar mu dauki hanyar da mutanen da suka dauka. Allah ka samu iya. Kama sai a rika cewa wai hasada tana ga malamai, ni kuma ina ganin maganar da gyara. Yaya aka yi ta tsallake jahilai? To don haka inda ma za a faɗi maganar gaskiya, idan ma ana so mu yadda hasada tana ga malamai a bayan ta gama da jahilai. To da ina ga wannan maganar ta fi daɗi ko? Kuma gaskiyar magana hasada kar ka ɗauke kowa, duk wannan magana cewa hasada tana ga wani jinsin mutane ba gaskiya ba. Ibn Abdul Barr a littafinsa Al-Kafi fi Fiqh al-Madina in ka dubi shafi na 615, haka ma a littafinsa Al-Istizkar yana mutallan 8 shafi 290 yace innal hasada ita hasada la yakadu yaslamu minhu ahad, yana ma da wuya dan adam ya tsira daga sharrinta, yana da wuya, yana da wuya a ce wani bashi da hasada, yace abu ne mai wuya, la yakadu yaslamu minhu ahad, yana da wahala ma a ce dan adam ya kubuta daga hasada, sai yace kawai ɗayan biyu ne, man lam yahmilhu hasaduhu ala al-baghi, idan hasadan bata sa ka kai ga mugunta ba, lam yadurru hasaduhu, wannan hasadan ba zai cutar da kai a duniya ba, zai cutar da kai a lahira ba. To kaga kenan abinda zaka lura da shi, hasadan zai taso saboda ai yana daga cikin abinda malamai suke faɗa mafi sharri na rayuwar dan adam, yana daga cikin tarko na shaytan mafi girma. So kaga kenan zai wuya dan adam ya kubuta, amma da tunanin ya zo sai ka danne shi, wannan tunanin ya zo ka danne shi, kar ka yadda hasadan ta bar zuciya ta zo hannu ko ta zo idanunka, don in ta zo idanu za a gane, in ta zo hannuwanka za ka sa hannu. To kar ka yadda jikinka ya amsa kiran hasada, idan ka ji ranka bai so ba ka yi kokari ka danne ma ranka. Ibn Abdul Barr yace to wannan hasada da ita da babu a gurinka duk ɗaya ne, saboda ba za ta maka illa a duniya ba, kuma ba za ta maka illa a lahira ba. Akwai wani hadisi ma na Abu Huraira wanda wasu malaman suna inganta shi, inda Annabi yake cewa idza hasattum fala tabghu, karkashin wannan ne Ibn Taymiyya yake wannan bayani. Annabi yace idan hasada ta zo muku to kar ku kai ga mugunta. Kaga Annabi yana nufin hasada in ta zo zuciya kar ka yadda ta dawo hannunka, don in ta dawo hannunka nan ne za a yi mugunta, ko ta dawo kan harshenka ko kuma ta dawo idanunka. Sai manzon Allah ya ce wa idza zanantum fala tuhiku, idan zato mara kyau ya shiga zukatanku to kar ku tabbatar da wannan zato din. Wannan hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi 3942. Ba shakka tunda kamar misali kaga bayan da Ibn Abdul Barr ya mana anan, ya nuna maka cewa hasada ɗabi'a ce yanda ba za ka iya hana shaitan shiga zuciyarka ba, haka nan ba za ka iya hana shaitan ya maka saƙa ba, tarkon shaitan ko yana da yawa. Saboda haka idan aka ce wani bayi da hasada, kamar a ce sha'awa ba ta shiga ransa, zai yiwu in dai lafiyarsa ƙalau sha'awar jima'i za ta shiga zuciyarsa, haka ita ma mace, haka nan yunwa da ƙishi da sauransu. So ɗabi'a ce wanda ba ka iya hanawa. Shi yasa Ibn Abdul Barr yake cewa yana da wuya ɗan adam ya tsira, amma ba a cewa kowa yana da ita, saboda ai akwai manzannin Allah waɗanda Allah ya raba su da miyagun cututtuka na ƙiraza, annabawa ba su da wannan, Allah ya wanke su. Shi yasa ka ji ana cewa manzon Allah mala'ika ya taho ya tsaga ƙirjinsa ya ciro zuciya ya wanke, yana yaro aka sake lokacin da zai tafi wajen Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan kaga yana nuna annabawa Allah ya kare su, ya ba su kariya a kai. To amma mu ba mu da wannan tsaro. Ibnul Qayyim al-Jawziyya a littafin Zadul Ma'ad, wannan kuma za ka gan shi a mujallar shafi na 16, ya yi bayanin cewa hasada tana da wuyan magani, hasada tana da wahalar jinya. Allah ka sauke mana. Idan ka koma littafinsa da ake kira Kitabul Fawaid shafin 157, ya yi bayanin abin da ya sa hasada take da wuyan jinya, ya ce saboda gimshiƙin kafirci gaba ɗaya guda huɗu ne. Kafirci yana da gimshiƙi, abin da ya riƙe kafircin duniya guda huɗu ne, wanda shaitan shi ya kafa rukunnan kafirci guda huɗu. Idan kana son ka san su, na ɗaya girman kai. Idan ma kana mamaki ne, ka koma tarihin Annabi Ibrahim. Ai Annabi Ibrahim ke cewa babansa, qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika, baba Allah ya ban ilimin da bai baka ba, ka bi ni zan shiryar da kai, sai uban ke gani yanzu kamar wannan yaro ya ce wai shi zai shirye da ni yanzu ina uban annabi Ibrahim ina ce ina wuta haka Allah ya faɗa mana ƙarshenta annabi Ibrahim ya rabu da shi saboda ka girman kai rukuni guda ne na kafirci idan mutum yana da girman kai yana iya kin Allah ya ki addinin Allah wallahi da gangan saboda tsabar girman kai mutum nawa ne girman kai ya kai shi halaka a rayuwarsa na biyu gimshikin kafirci na biyu shine hasada shine Ibn Qayyim Jauziyya ya ce to kai kana tsammanin shedan zai bari ka buge rukunin da ya gina gida ce ai ba da sauki ba yace na uku algabab bace rai saboda kai sa duk abin da kake yi idan ranka ya bace karka hukunta komai domin a daidai wannan lokacin bacin rai idan ran mutum ya bace yana iya rusa addinin da ya gina tsawon shekara 60 a bacin rai mutum yana iya fadin kalmar da zata halaka shi gaba daya a rayuwarsa saboda kai sa bacin rai yana daga tarkon shedan wanda Ibn Qayyim Jauziyya yayi magana mai tsanani akai sai ya ce na hudu gimshikin kafirci na hudu shine sha'awa ai ko kai ka taɓa jin labarin mutum yayi ridda saboda mace ko ba taɓa samu ba saboda ka sha'awa da kake gani na mata da sha'awar maza sha'awa ta zuciya tana sa mutum ya bar Allah da gangan wallahi mutum ya kafirce saboda ka yasa waɗannan rukunai guda hudu da girman kai da hassada da bacin rai da sha'awa wallahi mu mai da hankali a kansu a rayuwarmu waɗannan su ne rukunan kafirci gaba ɗaya sai Ibn Qayyim Jauziyya ya ce to bari in gaya maka zawalul jibali an amakiniha inda zaka ce to daga yau duk inda wani dutse yake a garin nan zan kawo da shi na gabas ya koma yamma kana ganin zai yiwu ya ce idan zai yiwu ya ce to aisar min zawali hadhihi al-arba'a idan waɗannan hudun suka jarabtu ga mutum to ka ce ma za ka gyara halin sai ce wallahi ba zai yiwu ba ba zai ma yiwu ba amman buliya biha wala siyama idza sarat hay'atin rasikha ya ce idan mutum ya zamanto waɗannan guda hudun sun haɗu gare shi ba ma hudun ba koda guda ɗaya ce idan mutum jarabar mace ya same shi wallahi kar kai tsammanin nasiha kaza ta raba shi da shi sai dai addu'a wanda kaga nasiha ta raba shi da shi akwai alaman dama can yana tare da shiriyar Allah subhanahu wataala yace musamman idan mutum yayi nisa wanda yayi nisa ga hasada wanda yayi nisa ga girman kai ga mutumin da yake yawan bacin rai to zaka ga kana yawan batawa da mutane babu shakka haka nan mutumin da ya zama to yana bin sha'awar zuciyarsa wal malakatin wa sifatin sabita fa innahu la yastaqimu lahu ma'aha amalun albatta Ibn Qayyim Jauziyya ya ce idan mutum ya haɗu da waɗannan abubuwa guda hudu aikinsa ba zai taɓa daidaituwa ba a rayuwarsa wala tazku nafsuhu ma'a qiyamiha biha ranka ba zai taɓa samun tsarkaka ba sai ka rabu da waɗannan rukunai guda hudu kullu mujtahada fil amal duk sa'ilin da mutum ya dage ibada misali zaka samu mutum yana kokarin azumi yana kokarin tashi dare ayi nafila ga haddan alqur'ani amma kuma yana da hasada sai Ibn Qayyim Jauziyya ya ce to wannan hasadan duk kokarin da mutumin nan yake yi wallahi afsadathu alaihi hadhihi al-arba sai ya gama ibadar sai hasadan nan ta rusa sai ya gama ibadar sai girman kai ya rusa sai ya gama ibadan bacin rai ya rusa ko sha'awa ta rusa waɗannan hudun in dai mutum ya rike su to ibadarsa ba ta tabbata a wurin Allah sai ya ce wa kullu al-afati mutawallida minha saboda ka in kana son ka san musibar duniya ka daina ma kirga wasu ya ce ka fara kirga guda hudun nan in ka kirga hudun nan to duk wata musibar duniya a ƙarƙashin su ta fito duk wata musiba ta duniya tana ƙarƙashin waɗannan su suka haifar da ita to dan haka yasa malamai suke cewa idan mutum ya samu jarabar hasada ya samu musiba mafi girma ya samu jinya mafi muni amma duk da haka ba za mu ce ba zai warke ba saboda manzon Allah ya ce babu cutar da ba a warkewa idan an kamu da ita dan haka babu shakka mutum zai samu waraka amma ta yaya ake samun waraka To malamai sun bayyana abubuwa kamar guda hudu. Na daya wanda ya zo cikin bayanin Ibn Taymiya a Majmu'u Fatawa yana mujallal na goma shafin 125 Ibn Taymiya ya ce faman wajada fi nafsihi hasadan li ghairihi. Da farko idan ka fara jin kyashin wani a ranka, kaga shine matakin farko, haka kawai zaka ji ranka yana tsanan mutum, kuma zaka gane dalili saboda wata ni'ima da ya samu daga ranan sai ka ji ranka bai son shi. To wannan lokacin hasadan ya shiga ranka, to daga wannan lokacin kamata ka fara daukan mataki. Meye matakin da zaka dauka? Yace al-awwal, na farko, fa alayhi an yasta'mila ma'ahu taqwa. Ka fara tunatar da kai maranka tsoron Allah, wannan shine matakin farko. Kana tsoron Allah, kai maranka fada anyawa ne, kai mai tsoron Allah ne. To inda ina tsoron Allah, ya zan kyashin ni'imar da Allah ya ba wani. Wanda yake tsoron Allah hakan zai faru da shi. Saboda haka wato abu na farko shine kai makanka fada babu shakka Allah zai tsere da kai. Allah yace wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Me yace a ƙarshe? Duk mutumin da ya kokarin kiyaye Allah, to Allah zai taimake shi. Duk mutumin da ya kokarin yi makansa wa'azi, to wallahi daga wannan mataki na farko Allah zai raba ka da hasadin. Zaka ga mata tafi, har ma akwai mutanen da suke cewa wai yaya hasada kake, dan ni ban santa ba. Wallahi akwai mutanen da ba su da ita, Allah ya raba su da ita gaba daya. Allah ka sa mu a cikin su. Na biyu, kana yin wannan addu'ar da faɗa ma ranka, kai kana ranka faɗa, mataki na biyu shine hakuri. Fa yakrahu zalika min nafsihi. Saboda haka kai hakuri, hakurin kuwa shine ka sani babu abin da za a samu a duniya face Allah ne ya bada shi, babu abin da za a rasa a duniya face Allah ne bai bada shi ba. Idan Allah bai baka wannan ba, ya baka abin da ya fi shi. Saboda haka za ka riƙa tuna makanka ni'imar da tafi wannan wanda kai Allah ya maka. Ai, saboda rashin duba ni'imar da Allah ya ma, shi yasa kake duba ni'imar da Allah ya ma wani. Sai ka duba naka wanda ya maka ɗin, ma ka iya gode mar kuwa, godiyar ma baka gama ta bari ko? Saboda haka za ka yi taima kanka faɗa, kana tunatar da kanka ni'imomi waɗanda Allah ya maka. Ba abin mamaki ba ne ya zamanto wancan mutumin kafiri ne, Allah ya bashi dukiya, kai kuma fa musulmi ne, ya hana ka dukiya. Wai da kai da shi waye fi? Ai, ka fi shi. Saboda duk daɗin da ya ji wuta na jiransa sai dai iya musulunta. Amma kai Allah ya baka shiriya, bai baka dukiyar ba, ko ya baka shiriya, bai baka mulki ba. Ka riƙa tuna makanka ni'imar da Allah maɗaukaki ya ma. Shine sai Ibn Taymiya ya ce wa kasirun minan nasi allazina indahum dinun la ya'taduna 'alal mahsudi. Sai ya ce kaga abu biyu din nan, idan ya zama ka riƙe matakin farko tsoron Allah, kana yawan tunatar da kanka Allah. Na biyu, kana ba ma ranka haƙuri, ka riƙa duba ni'imar da shi Allah ya mata ba ni'imar da bai mata ba. To babu shakka a nan kaga kenan ka shiga cikin masu addini. Duk wanda zai riga yin wannan to yana da addini. Idan aka ce mai addini ba zai taɓa yarda hasadan ta bar zuciyarsa ta dawo ga hannunsa ba. In dai mutum mai addini ne, ba zai taɓa yiwuwa ya yi ta'adi ga wani saboda yana da hasada ba. Fala yu'inuna man zalamahu. Saboda haka idan ma da za a samu wani zai buge wancan, ba za ka yarda ka taimaka ma macucinsa ba, saboda kai masoyin shi ne. Walakinnahum aidan la yaqumuna bima yajibu fi min haqqihi bal idza zamahu adu lam yuwafiquhu ala zammihi. Ko da magana ake mara kyau, idan ana zauna ana hira sai aka kawo sunan wani, duk da cewar hasadan na zuciyarka, ka yaba mishi, kar ka yadda ka kushe mar a wannan gurin. Wala yadhkuruna mahamidahu. Idan ya zama ba a faɗin kirkin mutumin, kai a zuciyarka akwai hasada, amma ka fito ka bayyana kirkinsa. Wa kadhalika law madahahu ahadu lasakatu. Idan aka ce an faɗi alkhairin mutum sai aka yi shuru, kai kuma sai ka yaba, kaga wannan abin da kake shi yake nuna maka cewa kana da addini. To wannan shine mataki guda biyu. Na daya kiyaye Allah, ka rika yi wa kanka fada. Na biyu hakuri, ka yarda da ni'imar da Allah ya baka, ya maka ni'imar da bai ba wani ba. Na uku kyauta. Yaya kyauta? Wato komai dukiyar mutumin da hasadarsa ta shiga zuciyanka, wallahi in kana son rabuwa da wannan hasada, ka shirya gaggarumin kyauta ka je ka bashi. Sace akai kuma za a ƙara ma Barno dawaki kenan. Ba haka bane. Idan ka bashi kyautan, ita kanta kyautan tana da wata albarka. Tana da wata albarka na musamman. Duk mutumin da zai ba da kyauta, Allah ya yi alkawari zai sa soyayya a tsakaninku. Tahaddau tahabbu, ku yi kyauta ku so juna, in ji manzon Allah. Ai, shedan yana so ya amfani da hasada ya sa ma kiyayyar mutumin. Yanzu kamar fada kake da shedan din, saboda haka komai dukiyar mutumin sai ka shirya wani abin kyauta kawai, sai ka zo bayan kun gaisa ka ce to mallam ga wannan kyautar. Ce har haka yi, to daga ranan shedan zai ji kunya, saboda hasadan gaba daya an kashe karfinta. Hasadan an kashe karfinta domin ka nuna wa mutumin kai ba masoyinsa bane. Kuma daga wannan lokaci zaka ga fuskar da ka haɗu da shi da ita, wannan fuskar ita ce za ta ci gaba ta wajen mu'amalarka da wannan mutumin har abada. Amma in ba haka ba, fuskar naka ma canzawa take. Saboda kai sa idan mutum yana da hasada mai tsanani da an gan shi a fuska ana ganewa. Wallahi idan hasada mutum ta yi yawa yana zuwa gabanka zaka gane. Ka ce masa wane ga kaga wani agogo da na samu na siyo yau. Ka ce mu gani sai ya fara tsaki kafin ma ya duba. To da ka ji tsaki ka san hasada. Shi yasa al-Imam al-Qurtubi a tafsirinsa ya ce al-hadiyatu mandubun ilaiha. Kyauta da kake gani ana kwadaitar da musulmai su rika yin ta. Abin kwadaitarwa ne ita kyauta. Mu yawaita yin kyauta, yace wahiya mimma turisul mawadda. Domin babu shakka kyauta tana gadar da soyayya. Me yasa aka ce gadarwa? Idan ɗanka ya girma, za ka gaya mar kaga wane masoyina ne, domin ina da arziki na fi shi dukiya, amma wallahi duk da dukiya ta yake zuwa yana min kyauta. Saboda haka sai ka gaya ma ɗanka, ka gani har zuriyarsa ka zama masoyinsu. Kaga kai baka sani ba wancan kyautar da ya yi maka, ai saboda hasada ne. Amma kai wannan kyautar ta gyara tsakaninka da shi, har ma kana barin wasiya. Shi yasa al-Imam al-Qurtubi yake cewa kyauta tana gadar da soyayya. Saboda duk wanda zaka yi wa kyauta, to ba shakka zai yi kokari ya gaya ma ƴaƴansa kai ba muke shi bane. Kyauta tana sanya soyayya a tsakanin mutane, yace wa tuzhibul adawa, kyauta tana kawar da gaba. Yace wa min fadlil hadiyya, yana daga falalar kyauta ma ittiba'i sunna, bai ga cewar idan kai kyauta ka bi sunnar manzon Allah annaha tuzilu hazaratin nufusi, kyauta tana kawar da tsatsar da take cikin rayuka. Saboda haka idan akwai kurbushin damuwa a zuciyar mutum game da kai da kamar kyauta, damuwar gaba ɗaya ka gama da ita. Saboda haka zaka ga mutum an wayi gari ya zama masoyinka, tuksibul muhdi wal muhda ilayhi ranna fil liqa'i wal julusi, yace a dalilin kyauta zaka ga wannan kyauta ta yi tasiri ma wanda ya yi ta da wanda aka yi ma, har ma kuma a rika sha'awar ya kamata a ringa haduwa, ya kamata a rika zama ana hira, kaga an jawo ya jawo kusanci a tsakaninku. To wannan shine abu na uku, indai kana son rabuwa da hasada kai kyauta ga mutumi. Na hudu, abu na hudu shine musafaha. Duk lokacin da kaji hasada mutum ta shiga ranka, to kai kokari ku sha hannu. Me yasa aka ce musafaha tana da albarka? Wallahi musafaha tana da albarka ba na wasa ba. Don hadisai da aka samu daga manzon Allah an samu riwayar sahabbai da dama, bari in karanta wasu. Na ɗaya hadisin Abu Umama al-Bahili, hadisin Abu Umama al-Bahili wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tasafaha almuslimani, idan musulmi biyu suka sha hannu, lam tafruq akuffuhuma, tafukan ba za su rabu da juna ba hatta yughfara lahum fa ci an gafarta musu ko idan hasada tarkon shedan ne kai kuma annabi ya koyar da kai abinda zaka rusa abinda shedan ke kokarin gina maka saboda ka idan ma hasada ta shiga saboda ka ya kaga kenan ka dauki hanyar sabon Allah to ga wani abu da zaka yi guda zunubi gaba daya ya zube zunubi gaba daya ya zube kuma ita kamar misali da aka ce kyauta kaga kyauta kana iya aika shi ba tare da kaje kun sha hannu ba saboda haka yasa ba duka bane suke haduwa a lokaci guda amma inda za su hadu a lokaci guda to yafi dadi ka tashi ka zo gidan mutum ku sha hannu ka ba shi kyauta kuma wannan albarka na kyauta din ba wai daga yanzu aka gane ba tun zamanin da masu mulki sun gane muhimmancin kyauta domin idan akwai sharrin da kiyayya take haifarwa bai fi yaki ba ka san yaki shine mafi munin sharri wanda zai tarwatsa al'umma gaba daya amma ka ji da Allah ya ba mu labarin sarauniyar Saba'i zamanin Annabi Sulaiman suratul naml ayata 35 lokacin da Annabi Sulaiman ya aika mata wasiqa ko dai su bada ko dai su mika wuya ko fa Annabi Sulaiman zai zo ya yake su ta tara ƴan majalisa suna tattaunawa me kuka ga ya kamata suka ce to mu dai kin riga kin san kwararru ne ta wajen kwarewa ba kamar mu ta wajen shirin makami ba kamar mu saboda haka mu ba abin da zamu ce mu jiran ki muke kawai abin da kika zaba shine naku sai ta ce to ni ban zabu mu je yaki ba wa inni mursilatun ilaihim bi hadiya ni zan aika musu kyauta a kaga kenan ba mamaki tunda mace ce ko a zamanin yau aka ce ga wata mace mai mulki kasan duniya za ta sa ido a kanta to bare a zamanin da mace ce mai mulki kuma Saba'i a lokacin yana daga cikin wuraren da suka fi ƙarfi a duniya kamar yanzu ne a bada misalin yammacin duniya ta wajen ci gaba to mutanen Saba'i a zamanin inda ana batun technology ne suna gaba da kowa sai ya zama sarauniyar Saba'i duniya ta sa ido a kanta a ce ga mace da mulki ga irin karaga ai ka lura da bayanin tsuntsu da ya koma ga alhudahuda da ya koma ga Annabi Sulaiman yake bashi labari yake ce na ga karagar mulkin da ban taba ganin irinsa ba to Annabi Sulaiman annabin Allah ne shi abin da ya zaburar da shi ya yake su saboda kafircin su ne amma idan aka samu wani mutumin ba annabi bane mai mulki ne ya ji labarin mace na da ƙarfi irin wannan har ma ga irin karagar mulkinta wanda babu irinsa a duniya me zai fara shiga zuciyarsa hasada to sai ta gane me ye maganin hasada ita da tafsirin al-Imam al-Qurtubi yace ita wannan sarauniyar tana da fahimta ta gane cewar kyauta tana maganin matsaloli me yawan gaske saboda haka sai ta ce zan aika musu kyauta fanaziratun bima yarji'ul mursalun sai mu jira menene yan sako za su dawo da shi wace amsa za su kawo to ga abin da manzon Allah ya faɗa annabi ya tabbatar mana kyauta tana da albarka tana sa soyayya tana cire kiyayya sannan kuma musafaha yana sa a gafarta wa mutum zunubi hadisi na biyu hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam da kiyal Huzaifa Abu Hurairah ya ce wata rana annabi ya haɗu da Huzaifa fa arada an yusafihahu yayi nufin su sha hannu annabi ya mika masa hannu fatana ha Huzaifa sai Huzaifa ya ja da baya ka san irin wannan yana faruwa musamman gaba ƙauye don mutanen ƙauye su suke wannan wai idan ka mika mar hannu idan kai babba ne sai ce sai mi noki hannu wai yana ganin wai kin baka hannu wai ya daraja kai bai san ya zama shedani ba ne an baka hannu sai ka noke hannu yanzu ko a tunaninka ba kai rashin kunya ba wanda ke gaba da kai shi ya fara baka dama kai ne zaka fara ba shi zaci ai to ai bai dace ba amma babba ne ya mika ma hannu sai ka noke kana tsugunawa wannan shedanci ne babu shakka to abin da ya faru kenan manzon Allah ya haɗu da Huzaifa Abu Huraira yana kallo manzon Allah sai ya mika ma Huzaifa hannu sai Huzaifa ya noke Abu Huraira yana kallo to amma Huzaifa ya san yayi laifi kuma abin da yasa ya noke din saboda akwai janaba a jikinsa ashe bai wanka ba yana da janaba bai yi wanka ba ga manzon Allah ya miƙo hannu kaga ai gwamma yakin akan yayi laifin da za a zai dawoma a wuta dan yana ganin karshen ta in ya sha hannu da manzon Allah yana cikin janaba in ya shiga wuta ba zai fita ba yace gwamma dai kara miƙa hannu fa kana sai annabi yace da yace inni kuntu junuban ya rasulullahi ni ina da janaba wato ina da janaba ne shi yasa ban karbi hannunka ba sai manzon Allah yace to bari ka ji innal muslim shi musulmi idza safaha akahu idan ya sha hannu da dan uwansa musulmi tahatat khatayahuma zunuban su kakkabewa suke yi kama ya tahatu waraku shajari yanda busasshen ganyen bishiya yake kadewa idan an yi iska yanda ka san idan guguwa ta zo zaka ga idan bishiya ganyenta sun bushe zaka tana ta zubewa manzo Allah ya ce wallahi idan ka sha hannu da musulmi haka zunubinka yake zubewa a ƙasa ba kamar roki Allah ba wannan hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2721 to sannan shi kansa Huzaifa din shi ma ya ba da labari shi ma kansa Huzaifa yana cikin wanda suke ruwaito hadisin musafaha tunda annabi ya gaya mar karara to akwai ruwaya da ya kawo yake cewa annabi ya ce innal mu'mina idza laqiyal mu'min idan mu'mini ya hadu da mu'mini fa sallama alai ya mar sallama wa akhadha bi yadihi ya kama hannunsa fa safahahu sai yayi musafaha da shi sai manzo Allah ya ce tanasarat khatayahuma laifun su zubewa suke laifuka laifukan mutane biyu din zubewa suke kama ya tanasar waraku shajar yanda ganyen bishiya ke zubewa hadisin Huzaifa yana silsilatu sahiha hadisin 526 sannan na hudu Salman al-Farisi wanda ya rawaito hadisin manzon Allah innal muslim shi musulmi idza laqiya akhahu muslim idan ya hadu da dan uwansa musulmi fa akhadha bi yadihi ya kama hannunsa manzon Allah yace tahattat anhuma zunubuhuma zunubansu zubewa suke kama ya tahattul waraqu an ash-shajaratil yabisa kamar yanda ganye yake zubewa ganye yake karkadewa daga bishiya da ta zamanto busasshiya fi yawmin fi yawmin rihin asif a ranar da aka samu guguwa to ya zamanto wannan bishiyar guguwa ya bi kanta kaga kenan babu sauran ganye da zai rage yace wa illa ghufira lahumma Allah yana gafarta wa mutum biyu idan sun yi musafaha walau kanat zunubuhuma misla zabadil bahri yasa wannan daga cikin ma hadisai da suke magana akan falalan musafaha to babu riwayar da ta kai wannan albarka riwayar Salman al-Farisi don abinda manzo Allah ya faɗa yace Allah zai gafarta maka da wanda ka sha hannu da shi kaga duk waɗancan gafara da ake magana ba mamaki za a bar wani zunubi amma a wannan hadisi manzon Allah ya ce ko da zunubin ku ya kai yawan kumfance ku Allah zai gafarta shi kaga ya gwada cewa hatta manyan zunubi Allah zai gafarta kuma isnadin yana da kyau saboda haka yasa zaka gansa sifat salatin nabi inda Muhammad Nasiruddin Albani yake magana game da wato wasu hadisai ya zo a mujallal na shafi na 884 to amma Allah ya riga ya gaya mana in muka dubi karatun nan Allah ya bayyana mana ni'imar da ya mana wannan ni'ima ga abin da Allah yake ji mana tsoronsa wato yake gargadin mu kai mu ji tsoronsa me Allah yake gargadin mu ji tsoro wato shine rabuwan kai ya gaya mana me ke kawo rabuwan kai hasada to yanzu kuma Allah zai gaya mana garkuwa me garkuwa gaba ɗaya game da hasada karanta aya ta gaba
فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.